Sai Baba, Sai Baba, Satya Sai Avatar of the Lord.
Let me be.